Matakin da babban bankin Najeriya wato CBN ya dauka dai na zuwa ne kwanaki 17 kacal da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya dara kan karagar mulki wanda yayi daidai da alƙawarin da shugaban yayi na hada kan farashin canjin kudaden daban-daban dake yaduwa a kasuwannin kasar ciki da na bankunan kasuwanci da na ƴan canjin bayan fage. Shin menene wannan mataki da bankin CBN ya fitar da sanarwa akai ke nufi ga ƴan kasa? Masanin tattalin arziki kuma malami mai koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria, Professor Muhammad Muttaka Usman ya ce
to shi wannan tsari da aka fiddo tsari ne wanda zai ba bankunan kasuwanci su nemi kudaden kasashen waje da kansu, sannan su nemi yadda za a saida kudaden a kasuwa. To abinda wannan yake nuna cewa tunda yawanci yadda ake samun kudaden kasashen waje shine in an saida gurbataccen mai sannan kuma kawo kudin a rarraba, to wannan zai sa lokaci na farko ita farashin dala zai yi sama ko kuma farashin kudaden kasashen waje. To wannan zai sa da yake duk yawancin abubuwan da muke amfani da shi a kasar nan ana shigo da shi ne, to farashin kayan zai dan tashi sama kafin farashin ya sauka. To mahimmancin wannan shine cewa ita naira din da aka rage ma daraja za ta nemi ta dawo da fahimta daidai kimar ta a kasuwa.
Alhaji Umar Meriga, tsohon ma'aikacin babban bankin Najeriya wato CBN ne, kuma ya bayyana cewa
wannan dama da babban bankin Najeriya ta bawa bankunan kasuwanci abu ne wanda gaskiya duk manyan kamfanoni, manyan ƴan kasuwa musamman na kasashen waje suke ta burin su ga ya auku. Haka kuma bankin duniya na World Bank da kuma na bada lamuni wato da ake cewa IMF duk dama abin da suke ta shauƙin su ga ya faru ne saboda wancan price da ake da shi wanda Central Bank take kayyadewa RNE na naira 460 da wani abu, a gaskiya kusan da ba shi bane price na gaskiya, domin inda shine na gaskiya bai kamata ka zo ka samu wannan bambancin kusan naira 300 ba. Don haka ni a tunani na wannan abu insha Allah da farko ba mamaki za a iya cewa price na farashin kayayyaki mai yuwa dan tashi kadan. To amma tambayan da za a yi, tun da mai ƴan kasuwa musamman wanda suke shigo da kaya daga waje suna amfani da price din Central Bank ne na sa farashin su ne na kayayyakin su ko kuma na wannan? An samu gaskiya an mai sauki shine suna amfani da farashi da ya shafi wannan kasuwan da ya taita ba
alfano da zai wa kasa shine kaman manyan kamfanoni na waje da suke sha'awar su zo su saka jari a Najeriya. To lalle yanzu sun samu dama domin daman korafin da suke yi farashin da Central Bank take kayyade musu yayi kadan auna ai.
A nasu bangare, shugaban kungiyar ƴan kasuwannin canjin bayan fage a matakin kasa Alhaji Aminu Gwadabi yayi marhaba da matakin na babban bankin CBN tare da yin shimfiɗa akan yadda kasuwancin canjin kuɗi na bayan fage ya samo asali a Najeriya.
Tun zamanin shi shugaban kasa Ibrahim Babangida ya kawo wannan hikima ga cewa to bai kamata a ce kasa irin Najeriya ba ba ta da official bureau change, ya kamata a ce ayi formalizing from informal to formal sector. Akan wannan ne muka zo ma muna samun license. Yanzu mun ga sakuna da aka hitar na cewa irin ba mu ga sunan mu ba saboda ayyukan mu kaman bukatan masu tafiya na personal traveling allowance, na business traveling allowance, na school fees, an ce duka bankuna ne za su yi. Alhamdulillah ba wai mun ce irin bai ba yayi komi ake yi ana gudawa, amma mu kiran mu anan a duniya ba inda zaka je ka ce wai zaka sai 500,000 na tahiya a ce sai ka je banki saboda akwai ƴan bureau change. Wannan dama shi mu ma muke son a bamu. Yanzu a haka sai ya kai 775.
Idan ana iya tunawa dai a jawabinsa bayan karɓar rantsuwar kama aiki, shugaba Tinubu ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta daidaita tsarin musayar kuɗaɗen waje a ƙasar a matsayin wani ɓangare na babban shirin kawo sauyi a fannin tattalin arziki mafi girma a nahiyar Afirka. Lima Abdulrauf, Murya Amurka, daga Abuja, Najeriya.